Wato ina aituna lokacin ina secondary school kamba nazo hutu Allah ya sani game da wani inyamuri yazo ya tsaya can bakin randa a asibiti yace mai mallam ji Allah yana tambaya in English ina ne raba ni ce wace raba ke ne yace garin premier nace ga ka cikin raba ce yana nihin premier of northern Nigeria sa Ahmed Bello sallallahu alaihi ga gidan shi can mutumin nan sai kwantar da kai ne bisa tsiyari ya tsaga kai sai ni gane hawaye yanzu garin premier ya kamata a bari na
Abubakar Yusuf dan masanin raba kenan wanda ke magana da yawun masarautar raba mahaifarsa Ahmed Bello Sardauna yake nuna yadda aka fita batun gidan na premier to ko me dangin Sardauna dake zaune a garin har yanzu za su ce akan sadaukarwar da yayi wa Najeriya
sunana Hamza Bello Raba dan nake na jini tsakanin rishi kanan babana ne a gaskiya muna matukar bakin ciki wanda Sardauna ya taimaka mu bas kyauta muna ba ga sunan shugabannin Arewa babu iyaka ya kamata mutane su dibe mu da idon rahama muna cikin matukar dahilci da wahala amma duka an hita batun mu yanzu mutanen mu na raba ga sunan babu wani aiki ko ƴan masana'anta alhamdulillah in Allah ya hukunci wa ga da gwamnati ka tattalin yin muna to za mu samu ƴan madogara to mutanen mu su samu abin duk da makarantun ne a kasar Rau bayan makaranta ga tamata guda a garin mu to sai wata junior secondary school kaga wannan wani abin bakin ciki na
Abubakar Balaraba Yariman Raba shi ma jigo ne kuma mazaunin garin na Raba
Raba local gamma cikin garin Raba babu project guda na fitar gamma wanda fitar gamma za a yi a ci gashi don Sardauna an kai shi halin yanzu ma bamu da hanya da za ta tashi daga lambar Raba ta kai Bakura tana nan bandi suna ta quantum bona suna kashe mutane akan ta cikin Raba ward 11 a gare mu ward 3 a dauta babu wuta ga muna an ba mu wahalci yanzu zaka raba akwai inda abba a samu service na ward ga waya ta salula kai mu da Lahore hospital eh mun ka itunawa wanda Sardauna ya kafa ta tota ya outreach medical outreach ta yi treating din mutum patient dubu kyauta ita dai muka itunawa ta tuna da Sardauna
a rana irin wannan kungiyoyi suka shirya taruka domin tunawa da sadaukarwar da premier yayi wa yankin Arewa da ma Najeriya baki daya Zaidu Bala Kofar Sabuwa shine shugaban kungiyar muryar talaka na kasa wanda take shirya irin wannan taruka a kowace shekara.
Duk yawon da muka yi ko ina muka kwada kasa sai mu ji an ce Sardauna yayi kaza, Tafawa Balewa shi ya gina kaza. Koyo shi sai mu gane cewa dan kankanin lokaci sun karika. Amma ga hinan duk wasu abubuwa na cigaba da aka kawo yankin Arewa sai mu gane cewa kusan kamar mulkin su da. Kuma suna kowa ka son yi kwaikwayo da su. Mu a gane cewa Karonga gidansa Ahmed Bello Sardauna nan jiha Sokoto nan za mu towa mu yi addu'o'i mu yi kasida
yanzu ne shekaru 55 Ahmed Bello Sardauna baya duniya amma har yanzu ana tunawa da shi abinda suke ganin bai rasa nasaba da gaskiya da adalci da yayi a lokacin shugabancinsa wanda kuma abin koyi ne ga shugabannin wannan lokaci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya